الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو غواتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دياد داري هدو دا أربعين دا هدو ودى تيدي دي دا ترى غواتن ترى شكرة دبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كما ليان دا مكسابة هدوا وانا مسلا تيمي عن بركة غرقشون وانا تيبيا تأور مؤمنة عائشة اللي كارا متدى dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahu Allah ta'ala wannan kuma shine majalisi na 53 a cikin wannan littafi a majalisi na 52 mun tattauna game da shubuha ta 8 kada a manta muna nan dai a cikin bayanin shubuhohi da kuma wato amsoshi akan wannan shubuhohi din wayanda ake fakewa da su wajen sukar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanta shubuha ta 8 inda aka fake da wata kalma ta sayyidina Umar da yace mubayar da aka yi wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu innaha faltatun kalmar falta din mun ji tana da ma'anoni da yawa falta tana daukan ma'anar abinda aka fara shi da mutane kadan kuma masu yawa suka zo suka goyi baya ba a samu wata hatsaniya ba asalin abin an fara shi da mutane wayanda suka kadan ba su da yawa amma daga bisani kuma mutane masu yawar suka zo kuma suka goyi bayan abinda ƴan kadan din suka yi wanda hakan bai cika faruwa ba wani lokaci idan mafi yawa ba su suka zartar ba to ƴan kadan sun yi akan samu hatsaniya to shine abinda sayyidina Umar yake nufi da hazabar sayyidina Abubakar a matsayin khalifa ya zamto falta to tunda falta tana daukan wata ma'ana marar kyau sai suka fake da wannan ma'anar marar kyau suka ce ai ga sayyidina Umar da kansa ya ce zabar sayyidina Umar ba shirya ba zaben sayyidina Umar an yi gaggawa wanda gaggawa aikin shedan ne kaza kaza da sauransu amma maganar ga yanda sayyidina Umar yake nufi da innaha falta har ma mun koma ainihin asalin kissar abinda ya faru a Saqifatu Bani Saqifatu Bani Sa'ida wanda mun karanta wannan kissar tun a farkon ainihin wato littafin da kai sai zamu shiga cikin shubuha ta 9 قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي الشبهة التاسعة شبهة تترى كذبهم بأن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر لقد كن شبهة هنسو أقوة شبهة ودى سكيو سيدنا عمر كرياه سكتشي وي سيدنا عمر ياتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saubatu domin alhujuru ma'ana sa kenan saubatu mutun yana ta maganganu saboda ko zafin ciwo bai ma san me yake fada ba sai suka ce wai sayyidina Umar ya ce wa annabi yana saubatu an gane ko wannan ƙarya ce shine ma'ana kadhibuhum ƙaryar da suka yi bi anna Umar cewa wai sayyidina Umar kale ya ce inna rasulullah wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajur yana saubatu. Ibn Hajar ya fassara wannan kalma ta al-hujuru wato bidam da kuma sukun, yace al-hadayan wal muradu bi huna ma yaqa'u min kalamil marid alladhi la yantazim wala tu'taddu bihi li'adami fa'idatihi wato li'adami fa'idatihi. Wannan shi ake kira da al-hujuru. Al-hujuru wai shine saubatu, surutai, abinda ake nufi irin zantuttuka marasa kan gado da suke fita daga bakin mara lafiya ko saboda jikinsa yayi nisa ko saboda zafin ciwo, wanda za ka ga duk maganganu ne waɗanda ba su da ma'ana. Wannan shi ake kira da al-hujuru kamar yanda assalam. Al-hujuru kamar yanda Ibn Hajar ya fassara ta. Al-hujuru shine surutai marasa kan gado da mara lafiya ke yi waɗanda ba su da wata fa'ida. To irin wannan wato saubatu din ko sambatu a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su, wannan abu ne mustahili. Mustahili ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda ciwo ya yi tsanani gare shi a ce ya yi surutai irin waɗannan, irin wanda mara lafiya yake yi. To sai suka ce wai Sayyidina Umar shi ne ya ce Annabi yana yin irin waɗannan ainihin wato zantuka din. To za mu ji me ya faru. Qalu hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma hudira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay hadaratuhu alwafa wa fil bayt rijalun fihim Umar. Suka ce akwai hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, ya ce wai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ransa yazo gargara, lokacin da ainihin wato wafatin sa yazo, wa fil bayt rijalun a cikin gidan akwai mutane, fihim Umar daga cikin su hadda sayyidina Umar. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halumma aktubu lakum kitaban, halumma ku matso ko ku je ku kawo min abin rubutu, aktubu lakum kitaban zan rubuta muku wani rubutu, la tadilluna ba'dahu ba za ku bata ba bayan sa, ku je ku kawo takarda da abin rubutu, zan rubuta muku wata magana ko zan rubuta muku wani bayani da in kuka yi amfani da shi ba za ku bata ba. Wannan ita ce shine ruwayar, shine abinda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito. Fa qala Umar, wai a cikin ruwayar sai Sayyidina Umar yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine hakikanin abin da ya faru, ita ce kissar. Sayyidina Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa wafati, ya ce wa sahabbai waɗanda suke cikin gida tare da shi, yace aje a kawo masa abin rubutu, zai rubuta abinda al'ummar sa ba za ta bata ba bayan sa in sun yi riko da wannan abin da ya rubuta din. Fa qala Umar, to anan ne Sayyidina Umar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ghalaba alaihi alwaju, yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiyan nan ta ci karfin sa, wa indakumul qur'anu, Sayyidina Umar yana tausayawa a wannan yanayi wani rubutu kuma kar annabi ya wahala, sai ce annabi rashin lafiyan nan ta ci karfin sa, wa indakumul qur'anu kuma ya bi muku alqur'ani, hasbuna kitabullah, littafin Allah ya ishe mu, abinda Sayyidina Umar ya faɗa kenan.
yace ai wannan ku kyale annabi ba sai an sake wahal da shi ba ba sai an sake dora masa wani nauyi na wani rubutu ba ya kawo alqur'ani alqur'anin nan ya cika cikin sa akwai dukkan abin da muke bukata da haka littafin Allah ya ishe mu waqtalafa ahlul baiti to mutanen da suke cikin gidan sai suka samu sabani waqtasamu sai rigima ta kauri ake ta hayaniya faminhum man yaqulu sai suka kasu gida biyu a cikin mutanen da suke tare da annabi a wannan lokaci akwai waɗanda suka ce qarribu yaktubu lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitaban ku kawo abin rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta muku ainin wato wani littafi lan tadillu ba'dahu da ba za ku bata ba a bayan sa wa minhum daga cikin waɗanda suke gurin man yaqulu ma qala umar akwai wanda ya faɗi irin abin da sayyidina umar ya faɗa amma me yasa aka ware iya sayyidina umar aka ce shi ya faɗa kuma har ma aka ce ga wata kalma da ya amfani da ita bayan ba shi ya faɗa ba lalle kam lokacin da annabi ya ce a kawo abin rubutu an kasu gida biyu wasu sun tafi akan aje a kawo annabi ya rubuta wasu kuma sun goyi bayan maganar sayyidina umar cewa littafin Allah ya ishe mu babu bukatar a sake rubuta wani abu ba sai an wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yanayin da yake ciki na ainihin wato rashin lafiya ta ci karfin sa falamma aktharul lagwa wal ikhtilafa yayin da hayaniya ta yi yawa sabani yayi yawa inda rasulullah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu sai manzon Allah ya ce ku tashi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul ilm babu kitabul ilmi hadisi na 114 haka imam muslim a cikin kitabul wasiya hadisi na 1637 wannan shine abin da ya faru an fahimci wannan magana wannan ita ce ruwayar da abdullahi dan abbas ya rawaito kuma wannan shine abin da ya faru a daidai wannan lokaci wada'anuhum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qibali hadhal hadith sukar da masu sukar sahabbai suke yi game da bangaren wato ta bangaren wannan hadithin ya tamassalu yana surantuwa fi annahum yad'una kadiban saboda suna yin da'awar wata ƙarya anna umar qala wai sayyidina umar ya ce inna rasulallahi yahjuru annabi yana yin saubatu an fahimta inda suka biyo suka makale a cikin wannan hadisin da muka karanta kaji a cikin wannan hadisin ga abin da ya faru to sai suka ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajuru yana yin zantuttuka irin na marasa lafiya wanda jikinsu yayi nauyi wato irin maganganun da ba a san ma'anarsu ba wa hadha kadhibun ala umar malai ce wannan ƙarya ce aka yi wa sayyidina umar lam yaqul umar da dai sayyidina umar bai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hajuru annabi wato sayyidina umar bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana saubatu ba balir riwayatu fi sahihain bal ma riwayar da tazo cikin bukhari da muslim wa gairihima da wasun su anna umar radiyallahu anhu qala abinda aka ruwaito sayyidina umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu alwaja'u annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ta ci karfinsa wa fi dhalikal waqtu kana maradul mauti ala annabi sallallahu alaihi wasallam shadidan sayyidina umar yace a daidai wannan lokaci rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ce wadda take ta ainin wato rasuwa wadda ta tsananta sosai tana da tsanani gare shi wa bayyana hadha hadithu aisha radiyallahu anha wa bayyana hadha hadithu aisha kuma hadithin na aisha shi zai bayyana maka haka cewa lalle jikin annabi zaka gane cewa in ka karanta ruwayar da nana aisha ta ruwaito zai nuna maka lalle a wannan lokacin annabi lalle jikinsa yayi nauyi rashin lafiyar ta ci karfinsa ga ruwayar nana aisha tace lamma ugumiya ala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sumar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya dinga suma to lokacin da aka sumar da shi thumma afaka sai ya farfado daga suma bayan ya farfado daga suman faqala sai yace asallan nasu mutane sun yi sallah kuwa qalat nana aisha ta ce hum binti zalika ya rasulullah ya maikin Allah ai kai suke jira faqarrabu ilayhi alma sai aka kawo masa ruwa fakta sal sai ya zuzzuba a jikin sa ya dan shushshafe jikin sa thumma qama yuridu an yadhhaba ila salat sai annabi yayi yunkura ya miƙe dan ya tafi wajen sallah fasaqata magamiyan alaihi sai kuma faduwa a sume sai kuma faduwa ya suma can bayan wani lokaci thumma afaqa sai kuma farfadowa yana farfadowa faqala sai ce asallan nasu mutane ku sun yi sallah qalu hum fi intizarika ya rasulullah sai aka kuma cewa ai suna nan suna jiran ka da ya maikin Allah fa qala sai ce qarribu li ma an kusace kawo min ruwa fa atahu bil ma sai aka zo masa da ruwa fakta sala sai ya wawwanke jikin sa ya shashafa wa jikin sa thumma qama yuridu an yadhhaba lis salati sannan ya kuma yunkura ya miƙe yana nufin tafiya wajen sallah fa saqata ya kuma faduwa falamma saqata ath-thalithatu to da ya fadi faduwa ta uku thumma afaqa ya kuma farfadowa qal sai ce asallan nasu mutane ku sun yi sallah qalu hum fi intizarik suka sai aka ce masa ya maikin Allah har yanzu mutane ba su yi sallah ba suna nan suna jiran ka qal to anan ne sai ce muru ababakarin fal yusalli bin nas ku ce wa sayyidina abubakar ya yi wa mutane sallah wannan yana nuna jikin annabi yayi nauyi ko bai ba abinda sayyidina umar ya faɗa kenan a irin wannan yanayi kuma a ce a kawo abin rubutu yayi rubutu sai sayyidina umar yake nuna tausayawarsa ga annabi tun daga alqur'ani sai ce alqur'ani ya ishe mu saboda ganin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki yasa sayyidina umar yace ba sai an kawo abin rubutu ba shi yana ganin rashin lafiyar tayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyi kaji wajen sau uku yana faduwa a sume da karshe ma sallar dai da bai iya fitowa akai da shi ba kenan sai yace a gaya wa sayyidina umar ya yi mutane sallah to kalmar da sayyidina umar ya amfani da ita kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar nan ta ci karfin sa ku kyale shi da maganar ku je ku nemi wani abin rubutu a tausaya masa kyale shi tunda dai alqur'ani ya zo mana da shi kuma alqur'ani akwai komai a ciki ya ishe mu an gane ku wannan hadisin Imam al-Bukhari wacce gaba ce muka tsallake akwai can wajen mun tsallake raqam na biyu wada'anuhum fi ashabi rasulillah ko inda suke sukar sahabban annabi ta bangaren wannan hadisin sun ce suna da'awar wato da'awa ta kariya cewa sayyidina Umar ya ce inna rasulullahi yahjuru to ka koma fasalu ahlal dhikri wani littafi ne sunansa fasalu ahlal dhikri lil mutashayyi'i tijani wato wani dan shi'a ne a safha ta 144 da kuma safha ta 179 shi wannan al-mutashayyi at-tijani ya kawo wannan maganar da irin wannan suka da suke wa sayyidina Umar wa azahu ila al-Bukhari kadiban wa zuran kuma har ma ya jingina wannan magana shi al-mutashayyi at-tijani ya jingina wannan magana da suke faɗa game da suka sayyidina Umar ya jingina wa Imam al-Bukhari ita saboda ƙarya wannan kuma sun saba yin haka sai ce Imam al-Bukhari ya faɗe ta kuma kaji mun karanta ruwayar da Imam al-Bukhari ya ruwaito babu inda Imam al-Bukhari ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saubatu an gane ko to wannan hadisin kuma da muka karanta na yanda Annabi cikin sa yayi nauyi har ma yace suma din nan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a Kitabul Adhan babun innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi hadisi na 687 da kuma Imam Muslim Kitabus Salah babu istikhlaf al-imam idha arada lahu udhrun wato babun wato liman ya sanya mamayi ko khalifa idan wani uzuri ya bujiro masa hadisi na 418 na'am hunaka man qala ahjara walakinahu laysa umar amma a hakikanin gaskiya a gurin akwai wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam a hajara yana maganganu irin na marasa lafiya wanda ba a gane ma'anarsu walakinahu laysa umar amma ba umar bane amma me yasa suka ce umar ne shine target din su yana gurin abun ya faru ba shi ya faɗa ba mun ji irin lafazin da sayyidina umar ya amfani da shi amma a gurin akwai wanda yace a hajara ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a hajara walakinahu laysa umar ba umar bane وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا ان كربو دغ عبد الله بن مسعود الله يكرم مسا يدا لوكاشين دا وتا رانا يغا النبي صلى الله عليه وسلم yana fama da rashin lafiya mai tsanani ashfaqa alaihi ya tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullahi yace ya maikin Allah innaka tu'aku wa akan shadida amma fa kana fama da zazzabi ko rashin lafiya mai tsanani faqala annabi sallallahu alaihi wasallam inni u'aku ka rajulaini minkum yace ni in zan yi rashin lafiya to rashin lafiyar mutum biyu a cikin ku ake samu ake jarabta ta da ita in annabi zai ciwon kai to ba ordinary ciwon kai yake ba in zai yi zazzabi to zazzabin da mutum na mutum biyu shi ake ainihin wato sanya masa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace adhalika li anna lakal ajra marratain to ina ganin haka ko saboda kai kana da lada biyu kenan ko kuma hakan zai sa ka samu lada biyu kenan qala na'am sai annabi yace eh haka to kaga wannan ya nuna cewa kafin ma rashin lafiyar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma a baya rashin lafiyar annabi mai tsanani yake yi baya yin rashin lafiya irin ta sauran gaba garin mutane to kuma ka kaddara dama duk in an zo zaran rai ko wajen ainihin wato rashin lafiya ta mutuwa kaga tana zuwa da tsanani to shi dama ko kafin ta mutuwar rashin lafiyar sa mai tsanani ce to kuma ka auna a daidai wannan lokacin shi yasa yayi ta suma har tsawon wajen sau uku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi Kitabul Marḍa babu ashaddun nasi bala'an hadisi na 5648 da kuma ainihin wato hadisi 5 Muslim kai a cikin Kitabul Birr wasila babu thawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin shi ma hadisi na 2571 annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'aku wa'akan shadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'aku idan zai yi zazzabi ko rashin lafiya to yakan yi zazzabi ne mai tsanani falamma sami'a umaru annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul shi yasa lokacin da sayyidina umar radiyallahu anhu yaji annabi yana cewa halumma aktubu lakum kitaban ku kawo abun rubutu in rubuta muku wani littafi ashfaqa ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna rasulallahi ghalabahu alwaja sai ce ku kyala annabi rashin lafiyar nan wato tayi masa karfi rashin lafiyar nan tayi karfi a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ku kyale shi kaga shi sayyidina umar a babin tausayi yace kar a kawo abun rubutu su kuma masu suka sai suka rike wannan a matsayin yace kar a kawo wani abu har ma suna karin bayani cewa wai ai zai ce sayyidina ali ne khalifa shi yasa aka ki kawo abun rubutu da sauran maganganu da soki burutsu da suke yi a karkashin wannan gaba din da aka ji shi sayyidina umar radiyallahu anhu ganin yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sai ya tausayawa annabi sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam galabahul waja'u hasbuna kitabullah sayyidina umar yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiyar nan ta ci karfin sa littafin Allah ya isar mana qultu sai al-doktor Abdul Azim al-doktor ainihin wato Muhammad al-Khamis sai yace wa hadha muwafiqun liqawlihi ta'ala wannan magana ta sayyidina Umar tayi daidai da fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a cikin alqur'ani take Allah ta'ala da kansa yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan na yardar muku musulunci a matsayin addini war rasul sallallahu alaihi wasallam kal kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah yace na rantsi da Allah ban bar wani abu ba da zai kusanta ku zuwa ga Allah wal jannati ya kusanta ku zuwa ga shiga aljanna illa wa akhbartukum bihi face sai na baku labarin sa wa ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba mimma amarakum Allahu bihi daga abinda Allah ya umarce ku da shi illa qad amartukum bihi face na gama umarta ku da shi na gaya muku shi wa ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba mimma nahakum Allahu anhu daga abinda Allah ya hane ku illa qad nahaitukum anhu face na hane ku wannan abu wannan hadisin ka koma cikin silsilatul ahadithus sahiha wato mujalladi na 4 shafi na ainihin wato 447 a karkashin hadisi na 1890 na'am to lamba ta uku a ne muka tsallake to al-yawma akmaltu lakum dinakum shine wato shine silsila ko yawa jazakumullahu khairan wato lamba ta biyu ta wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama islama dinan. Wannan yana cikin silsilatul ahadithus sahiha mujalladina 4 shafi na 417 a karkashin hadisi na 1890. Wannan hadisin shi kuma da muka karanta yanzu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai kusanta mu zuwa ga Allah ko aljanna face ya ga mana shi, babu wani abu da ainihin wato Allah ya umarce mu da yin sa face Annabi ya ga mana shi, babu wani abu da Allah ya hane mu face Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana shi ko ya hane mu. Fama baqiya shay'un fid din lam yubayyinhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, a karkashin wannan hadisin kenan babu wani abu a cikin addini da manzon Allah bai bayanin sa ba, babu ballanta na a ce lokacin da yake magana duk ina waɗannan ayoyin ina waɗannan hadisan da muka karanta, har zai zamto cewa dan an ce kuma idan da kamar yanda malam zai gaya mana nan gaba inda akwai wani abun da bai cika ba na addini dan an ce kar a kawo wannan Annabi sai ya ce sai an kawo. Na fata an gane rashin tsaurarawar Annabi cewa lalle lalle a kawo wannan abin rubutun ya nuna cewa abinda zai rubuta ko bai rubuta shi ba ma babu matsala tun daga Alkur'ani, kuma babu wani abu da zai bai wa al'umma bayani ba. Na fata an gane wannan hadisin, ka duba Sunan An-Nasa'i Kitabul Hajj Babul Qiran hadisi na 2719 sanadin hadithin kuma sahihi. Fama hadha alkitabu alladhi kana ar-rasulu yuridu an yaktubahu, to yanzu maganar shine wai wani littafi ne, wani rubutu ne Annabi yake so ya rubuta, shi ma hadda dai ake ta ganin kamar cewa zai a sayyidina Ali khalifa ne, cewa zai yi kaza, cewa zai yi kaza, menene Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya rubuta, yake cewa a kawo masa abin rubutu. An aliyin, to sayyidina Ali shi ma ya faɗi menene shi an gaya masa ya kiyaye. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal, an karbo daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace kunna inda rasulillah, yace mun kasance a wannan lokacin muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an atihi bi tabaqin, sai yace in je in nemo masa abin rubutu mai fadi, shine tabaqin wata takarda ko wani kirgi mai fadi, yaktubu fihi ma la tadhillu ummatuhu min ba'di, zai rubuta abinda al'ummarsa ba za ta bata ba bayan sa a ciki. Qala sayyidina Ali sai ya ce fa khashitu an tadhhaba nafsuhu, yani khashitu an yamuta qabla an yati al-kitab. Sayyidina Ali sai ya ce sai naji tsoron kada a zare ran Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kada Annabi ya rasu kafin a zo masa da wannan abin rubutun. Faqultu, shi yasa sai na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inni ahfazu wa a'i, ni zan haddace kuma zan kiyaye, fadi ba sai an kawo abin rubutu ba, duk abin da zaka fada zan haddace shi zan kuma kiyaye. Faqala Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ga abinda Annabi ke cewa a kawo abin rubutu, a kawo abin rubutu ba a kawo ba. Sayyidina Ali kaga shi ma an ce je kawo abin rubutu, shi ma yace yana tsoron kada kafin ya je dauko abin rubutun ya dawo kuma raye halinsa, sai ya ce wa Annabi, ya ma'aikin Allah fadi zan haddace kuma zan kiyaye. Faqala Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum, usikum ina yi muku wasiya bis salati da sallah, akula da sallah waz zakati ina muku wasiya da zakka, a dinga cire haƙƙin Allah na zakka. Wa ma malakat aymanukum, ina muku wasiya da kyautatawa wato abinda hannunku ya mallaka na bayi, ku dinga kyautatawa waɗanda suke karkashinku. Wannan hadisin Imam al-Baihaqi ya fitar da shi mujalladi na 5 shafi na ainihin wato na 17. An fahimci wannan gabar ita ma? Yanzu kenan. Na farko dai a cikin wannan kissa da muka karanta ya nuna ba inda sayyidina Umar radiyallahu anhu yace Annabi yana saubatu, mun fahimci haka? Dai kenan. Na biyu, me yasa sayyidina Umar yace a kyale ba sai an kawo abin rubutu ba? Dan kar a rubuta wani abu wanda ba sa so, shi yasa yace kar a kawo, saboda tausayawa halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki. sannan abu na uku abin da yake so ya rubuta din sayyidina Ali shi ma an ce zai dauko abin rubutu shi ma bai dauko ba me yasa shi ma bai dauko ba sai amuna na masa zato a ce shi ma ya ki daukowa dan kar a rubuta wani abu da zai dame shi ai ya fadi me yasa bai je ya dauko me yasa yace saboda kada kafin ya je ya dauko halin da yaga annabi a yanayin kar kafin aje a dauko kuma rai yayi halinsa da aka yi wa annabi alƙawarin zai haddace ko me zai gaya masa kuma zai kiyaye annabi ya gaya masa ko bai gaya masa ba abu nawa ya fada abu uku yace usikum bis salati waz zakati wa mami wa ma malakat aymanukum fa in qalu to su wancan masu sukar sahabbai cewa an ce su kawo abin rubutu sun ki kawowa fa idza kanu as-sahabatu asau yawa to yayi jazakumullahu khairan to fa idza qalu kai ko fa idza qalu yawa idan suka ce as-sahabatu asau amran nabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ce sahabbai sun saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'tuhu bil kitab basu zo masa da abin rubutu ba fa naqulu sai mu ce aliyun awwalu man asa to ai sayyidina ali shine farkon wanda ya saba fa innahu huwa al-ma'mur mubasharatan domin shine wanda kai tsaye shi aka umarta minan nabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma shi annabi ya umarta an ya ci yahu bil kitab da yazo masa da abin rubutu fa limadha lam ya'tihi bi me yasa sayyidina ali bai zo masa da abin rubutun ba fa idza lumna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam idan har mun zargi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adha ala hadha al-amri akan wannan al'amari fa aliyun yulamu to shi ma aliyu sai a zarge shi kun fahimci wannan duk da cewa dukkanin su akwai abin zargi a cikin su sayyidina umar ne yace ba sai an kawo ba saboda me tausayawa sayyidina ali da bai je ya kawo ba shi kuma saboda me saboda tsoron kan rai yayi halinsa annabi bai faɗi me yake so ya rubuta ba dukkanin su akwai wanda ya saba umarnin annabi to idan har sayyidina Umar yayi laifi a karkashin wannan kissa da muka karanta da wasu sahabbai da suke gurin to me yasa sayyidina Ali shi bai laifi ba saboda shi ma ai yana shine ma kai tsaye wanda annabi ya umarta yaje kawo abin rubutu ya kawo ya kawo ba Allah ya sa kuna fahimta ba wai mallan yana so ya nuna maka sayyidina Ali shi ma a zarge shi a'a min babil ilzam in ka ce wayancan sun yi kaza to shi ma wannan ai the same irin abin da suka yi shi yayi me yasa su suka yi laifi shi kuma bai ba duk da cewa mu a wajen mu ba su yi laifi ba sayyidina Ali bai yi laifi ba mafhum wal haqqu annahu la lauma alal jami' yace magana ta gaskiya wadda babu son zuciya babu zargi ga kowannen su sayyidina Umar da sauran sahabban da suke gurin da basu je sun kawo abin rubutu ba ba su da wani zargi a kansu sayyidina Ali shi ma da bai je ya kawo ba shi ma babu zargi a kansa li umurin saboda al'amura kamar haka awwalan na farko inna aliyan radiyallahu anhu fi hadha alhadith nafsihi sayyidina Ali radiyallahu anhu a shi wannan hadithin qala yace fa khashitu an tadhhaba nafsuhu sai na ji tsoron kada ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi halinsa fa qultu sai na ce ya rasulullah ya maikin Allah inni ahfazu ni zan haddace wa'i zan kiyaye fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum ina yi muku wasiya da sallah a kula da sallah da zakka da abinda ainihin wato hannayenku suka mallaka na bayi ka koma cikin musnad da Imam Ahmad musnadul asharatul mubashirin bil janna da kuma karkashin musnad Ali wato hadisi na 693 fa annabi sallallahu alaihi wasallam idan talaffaza bima arada an yaktuba yanzu me abinda annabi bai ba rubutawa yasa a dauko abin rubutu yana fada ana rubuta shine bai ba amma abinda yake so ya fada ko bai fada ba fada an gane ko eh fan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan a karkashin wannan bayanin da aka yi talaffaza ya furta bima arada an yaktuba abin da yake so ya rubuta ya furta saniyan sannan abu na biyu da ya nuna cewa duk sahabban nan babu wanda za a zarga babu abun zargi a cikin su allazi arada an yaktubahu annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake so ya rubuta imma an yakuna wajiban alaihi ko dai ya zama wannan abin da zai rubuta wajibi ne akan annabi ya rubuta shi aw mustahabban ko kuma abinda annabi yake so ya rubuta mustahabbi ne fa in qalu idan suka ce innahu amrun wajibun wa huwa min umuri shari'ati alwajiba idan sun ce a'a abinda annabi yake so ya rubuta umarni ne na wajibi wa huwa min umuri shari'ati kuma yana daga cikin wato al'amura da umarni na shari'a alwajib na wajibi tablighuha ya isar fa qauluhum hadha fihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh jami'a ash-shar to wannan magana ta su tana da hadari idan suka ce abinda annabi yake so ya isar a daidai wannan lokaci wani abu ne wanda yake wajibi isar da shi ga al'umma to kamar suna so su ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar da dukkanin shari'ar musulunci ba ke mafhum wa hadha da'anun fil nabi sallallahu alaihi wasallam domin in suka ce ai har annabi ya wafati ba kawo wannan takardar ba kuma akwai abinda Allah ya dora masa ya isar na sako kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Allah bai faɗi wannan sakon ba kenan bai isar da sakon musulunci ba gaba ɗaya kenan akwai abin da ya rage yanzu duk wanda yake da irin wannan aqida cewa annabi bai gama isar da sako ba musulmin kirki ne yanzu wannan ba suka bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa in lam taf'al famame annabi lokacin da aka yi hajjatul wada ya ce hal ballagtu saunawa wajen sau uku Allahumma shahad ya gama isar da sako ko bai isar ba ya isar to yanzu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya rubuta idan har rubutun duk da ya furta sayyidina Ali ya ruwaito abinda yake so ya faɗa kuma mun ji to in kun ce ba shi bane a'a akwai abin da yake so ya rubuta to abin nan da yake so ya rubuta imma dai wajibi ne rubuta shi dan al'umma imma abin nan mustahabbi ne rubuta shi dan al'umma idan har ya zamanto abin nan wajibi ne rubuta shi dan isar da sako ga al'umma to gashi ba ka abin rubutu ba annabi kuma bai rubuta ba kenan akwai wani abu na shari'ar musulunci da annabi bai gama kammala shi ba bai gama isar da shi ba ya koma zuwa ga Allah wannan sai mallan yake cewa idan aka ce wannan gabar haka ne to wannan da'anun ne wa hadha da'anun fil nabi sallallahu alaihi wasallam wannan suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa da'anun fillahi kai wannan ma suka ce ga Allah allazi qala wanda Allah ta'ala shi yace al yawma akmaltu lakum dinakum yanzu abinda annabi ya faɗa wa sayyidina Ali bai faɗe shi ba a baya na'am usikum bis salah sai lokacin yayi wasiya da yin sallah na'am waz zakah sai lokacin annabi yayi bayanin a bada zakah wa ma malakat aymanukum kyautatawa bayi da sauran su hadisi suna nan da yawa annabi da yayi bayani akan su ina fata an gane dan haka aka ce wani abu ne sabo annabi yake so ya isar to rashin rubutun ya nuna cewa suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama isar da sakon Allah ba ya koma kenan kai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ce ga Allah domin Allah cikin suratul maida yace al yawma akmaltu lakum dinakum ashe addinin nan bai cika ba Allah yace ya cika ko kun fuskanci wannan maganar wa in qalu in kuma suka ce a'a abinda annabi yake so ya rubuta innahu mustahabbun ai wani abu ne na mustahabbi fa naqulu sai mu ce hadha huwa qauluna jami'an ce wannan mun haɗu da ku mu ma shine ra'ayin mu abinda annabi yake faɗi yake so ya faɗa ko da ya faɗa ko bai faɗa ba ba wani matsala na fata an gane da haka in kuka ce mustahabbi ne abinda annabi yake so ya faɗa domin wannan abin da ya faɗa usikum bis salah to ai yanzu ya sake faɗa kaman wani abu ne na mustahabbi domin a baya ya faɗa na fata an gane da haka mu da ku mun haɗu in kun ce wajibi ne to kun soki annabi sallallahu alaihi wasallam kun kuma soki Allah madaukakin sarki a cikin cewa annabinsa bai gama isar da sako ba shi annabin yace ya isar kuma alqur'ani ma yace al-yawma akmaltu lakum dinakum mafhum thalithan na uku inna as-sahabata imtana'u shafaqatan ala annabi sallallahu alaihi wasallam la min babil ma'asiya. A karkashin wannan bayanin mun fahimci abu na uku, sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imtana'u, basu kawo abin rubutun bane shafaqatan ala annabi sallallahu alaihi wasallam dan tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam la min babil ma'asiya, ci ba wai sabawa umarninsa suka yi ba. Mu wannan ita ce aqidar mu, abinda sahabbai suka yi ba sabawa annabi suka yi ba, tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi. Mafhum? Kuma zaka dinga jin irin wannan har cikin ayyukan karatukan da wasu suke yi a cikin watan Ramadan. Duk zaka dinga jin akwai ran da wani yake cewa anan sai mun kwankwashi dan wato sai mun kwankwashi kan dan kaddabu. Dajin ba gumu in kuna ji a cikin karatukan da ake anan, kuma daga cikin abubuwan da yake faɗa har da irin wannan, anan sai mun kwankwashi kan dan kaddabu. Duk saboda wannan matsala ka dai ji yanda matsalar take daki-daki, amma duk wanda yake yana da rashin lafiya ta aqida, yana da rashin lafiya ta imani, to dole zaka dinga samun sa yanda kake fahimtar al'amuran addini, shi ba haka yake fahimtar su ba. Yanzu ko da abu ya faru ba a ce sahabban nan ma'asumai bane, amma ko abu ya faru kai ka san ba da gangan suka yi ba, ya kamata a matsayinka na musulmi na kware ka samu musu kyakkyawan mafita. Ina fata an gane, ballanta na matsala ce wanda take wadiha ga tanan ta fito anan. Mafhum? Allah ya ganar da mu. Ash-shubuhatul ashira, sai shubuha ta goma. Shubuhatsu ta goma shine naha Umar bin al-Khattab an mut'atil hajj wa mut'atil nisa wa huma mashru'atani fa kayfa yuharrimu Umar ma ahallahu Allah. Ko hadari ne a gare su? To ya kamata saura minti nawa, wadda saura saura minti takwas, ina ganin mu takaita saboda in ya tsinke ba san lokacin da zai tsaya ba ko insha Allah bari mu takaita a dan sai sallah kowa ya mazai ciki insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.